Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Niger a tashar mu ta VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar Radio Amfani Sarauniya da kuma Niyya duk a jamhuriyar ta Niger. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alpha Radio. Za kuma iya sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azzu. Shirin yau da gobe yana yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyar mu Hawwau Abdul Karim. Ta sai a saki gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Wakan margari ce nan Umar Sarkin Gurmin Ghana. Kamar yadda aka saba ni Hawwa Abdul Karim yau faniya ce zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra Ghana.
Jalla zargin baiwa.
Yau ma shirin zai fara da taron baje kolin kananan sana'o'i da daliban jami'an koyon ilimin aikin jarida suka yi. Sannan mu saurari tattaunawa da Alhaji Manaf, Technical Advisor Hajbord, inda zai ba mu takaitaccen tarihin sa. Sai mu saurari cikakken wakan Umar Gurmi, Sarkin Gurmin Ghana. Mu kawo karshen shirin da kwalama. Babban jami'ar horar da aikin jarida wadda yanzu ta girma ta zama University of Media Arts and Communication ta sa ɗaliban makarantar baki ɗaya kirkirar sabbin ra'ayoyin sana'o'i da sarrafa su da dabaru da yadda za su samar da su da yadda za su shigar da su a kasuwa da kuma gano hanyoyin yin sana'o'i daban-daban. Sannan jami'ar ta fayar da taron inda za su baje kolin dukkanin ra'ayoyi da sana'o'i da suka kirkira. Ga bayanan wasu ɗaliban yayin da muka tattauna da su.
Sunan nan Emmanuel Kwabnos ne.
Kai student ne GIJ?
Student ne GIJ Diploma 2. Last semester na kika.
So me kuke yau?
Yau muna Enterprise Development Fair. Wangan program yin mu wada skills in mu cikin yin business aiki hannu saboda shine abinda mu yi mu samu kudi mu ta duba diyan mu yani mu yi da yau shine program mu ke.
Assalamu alaikum. Ya ku ya sunan Mikael Siba. Ya gwi mera kifar game da abin da kuke yi yau ga a matsayin ki na ɗaliban makarantar ga
muna bin ga entrepreneurship fair. Sunan company mu ne Electrans Fair Company. Abin da muke yi ne muna
different
haka muke yi. So aside that mun tanye su su pack kayan su su kai new location and after that we sort out the unwanted materials that they don't use for recycling.
Okay, bayan abubuwan ga duka kuma kuna tattara kayan da bai da kyau ku sarrafa su wani abu daban yana za a yi a taimaka a rage shara cikin gari ko ba haka ba.
Akwai several ways that we can benefit from this thing because we have been able to mun kawo business idea from different backgrounds. Mun team kamar 16 mun kawo this business idea not only for this fair but also continue after school. Mun samu kudi kadan-kadan mu taimaka iyayenmu game da school da muke zuwa don mu san kaman ba kudi in ba mu yi wanga mun san maka ba we will be stranded
kin ba ki taba yin business ba wannan ne farko
eh wanga ne farko don wanga lunch initiative da sun ka kawo mun yi mun kawo daban-daban abubuwa daban-daban mu exhibit wanga abu ya gude ma mu duka anya mu yi abin da ya fi wanga wata rana don this one has really prepared us for the future. Yanzu haka ni da kaina na yanzu na san kaman na iya kawo abu yi in samu kudi in kowa bai taimake ni ma ba na iya bring the idea of but
so wannan abin ya gina ki kere kanki ko kowa bai baki aiki ba kere kanki ki kiro aiki da kanki kiye ki sarrafa sa har kiye ki da kanki wani shawara zaki ba
don ina so in fadi ma colleagues na ba suka samu wani opportunity game da wani fair to involve jikinsu su kawo wani abu something exceptional something that will bring value to the society so that mu duka mun benefit from it.
Wannan ya fi karfin dama da na samu bayan karatu zan shiga fagen sana'a dama na samu ilimin a nan domin mun hada kanmu ne a matsayin kungiya daya kowa ya bada ra'ayoyinsa sannan muka yi muka fito muka bada wannan abin da kuke gani har ma muka sayar da wani a nan yayin da muke baje kolin sana'o'inmu wani dama ne da nake ganin zai taimaka min rayuwana bayan na kammala karatu.
Salamu salamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Safiya sunanki?
Sunana Adama Hussein. Ni talibati a makarantar koyon aikin jarida da wanda ke Ghana. Shine University in Ghana, Best University of Media and Communication, Institute of Journalism.
Da to yau mun ga makarantar ku an kakkasa ku me ya kawo wannan?
I introduce mun a course guda sunanshi entrepreneurship. Now, entrepreneurship wannan course nan malamin mu ya ba mu labari cewa kuma ba mu da zaman haka a dai gwada muna abu muje mu zana jarrabawa kawai a'a mu da kanmu mun kirkiro bayi daban-daban kan business and sana'o'in da mu muke so mu yi kuma a karshen mako duka mun zo gwada yanda aka yi duka kuma ba wai ka gwada ba in ka ci kaman da aka yi shinkafa haka wani irin shinkafa da aka yi wani irin shinkafa mutane da aka ci shinkafa nan ka zo da ka zo da mutane sun sai malamin mu kuma ya sa ya bari mun je wuri hukumomi daban-daban da mun kaman hukumomi mutane da ke cikin abinci
hukumar kula da abinci da magunguna
da irin su wayannan duka mun je wurin su so mu ga ya musu kamar ra'ayin mu ke ga sana'a da muke so mu yi ke ga yayi mun ya muyi shi she su ma suka bari mu suka fahimtar da mu she muka gane expert da ke cikin field din mutane da suke yin sana'a
suka kore cikin aikin
career route cikin entrepreneurship sector nan sun yi muna workshop sun yi muna seminar sun gwada muna abubuwan da ya kamata mu sani bai kare ba sun nemo muna lawyers suna son mu san legal aspects of entrepreneurship muka tashi da mu yi sana'an nan mun iya so yau abun mamaki mun zo ranan nan mun zo mun nuna namu ko wani jin dadi ko wani alfahari saboda ba wasa bane ba malamin mu na nema abun da ya zama wow abun da ya zama abu daban da ba taba yi ba
kuma cikin kasuwa kuma yana cikin kasuwa zama daban
yanda da yi ko mu ya mu sarashi nan Ghana ko mu ya mu kashi ko yana zama standard abun ya zama standard she sakaman ya ka group na haka mun yi kako ana kifi ne yan gano suna kiran shi kako
wani kifi ne bushashe mai karfi ana saka
miyewa kuma ana sa cikin miya shi ya bari miyan na dadi kuma yana kamshi yana bada dandanowa cikin miya to mu kuma da muka tashi yin namu abu daban she muka nemi kifin nan shark ne she muka je muka bari ya bushe da kyau saboda hukumomin sun ba mu labari yanda da mu yi shi so ya zama cikin kasuwa ya dade shi sa mun zo mun bari ya bushe sosai kuna muka yi shi cikin gari da chance shi sa yanda mutum ke so duka ya same shi mun yi shi daban-daban a makifin nan nawa ne amma kuma yanda muka yi shi nan ya dade for as long as 3 years shekara uku amma akwai dan waye mu kuma wanda suka yi abubuwa masu mama kawai ma akwaran su da suka use rogo suka yi bread da shi ba na mai kai wasu da ke sun yi wani cookies abubuwan da ake cin abin kuma da wurin su mutanen da suka shigo cikin
lafiya
kiwon lafiya mu da su ne first aid din nan su ma sun doki wannan sun ko gwada mu wannan duka abu mai kyau ne kuma ya kamata a ce dan adam ya san wannan
ya kike ganin goben matasa a sa entrepreneur
oh abu ne mai kyau kuma mu kamar yanda malamin mu suka ba mu dama mun koyi irin wannan don sun bari mun fahimta mun samu ilimin wannan kuma mun fahimci yanda abun yake shi sa duk wani
cikin da ya tashi
yace dai yin wannan sana'a mu kan shi duka ya iya yayi kuma abu ne mai kyau don yanzu ba aiki kuma ana nana ce mu ne mu kan mu aikin yi shi sa wanga dama ne babba kuma mai kyau yayi haka ne mutane da yawa sun ta yin kasuwanci ma kansu ba kowa da ta zuwa wurin gwamnati ya nemi aiki ba ina ga a university Ghana duka muke yin irin wannan ni haka da nazo jami'an ga na sa abu ne ya kawo ni
tattaunawa da daliban kuma mun samu zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron baje kolin sana'o'in daliban da abinda shi ma ya faɗa mana.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ya ku ya sunan?
Sunana Yusuf Tajuddin.
Na ganka a nan wannan taron da aka dalibai ko ce matasa ke nuna ra'ayoyin su kan yadda ake kirkiro sana'a. Kai ga wannan abin wani abu ne na ci gaban rayuwar matasa.
Eh abinda zan ce na farko abinda ma nazarta na zo zan iske sai na ga kamar ya fi ga abinda nazarta saboda ban taba ganin irin wani makamanci haka ba kuma wannan abin ina ga in an tura shi kowar masana'anta wallahi zai samu ci gaba dalilin fa ne haka saboda wasu wurare da muka bi ko muka je muka bi muna tambayar maganin ba ta shi ba bayan muka ga sun kirkiro wanda za su ta a kasuwa gaskiya ya burge kuma ya bambanta da ababen da muka mu dai namu abinda muka faɗi ne kawai shine kamar yanzu ba komai ne ake akan suna da dama suna ba kuma telephone number suke use saboda in za a ce muka ce na'a mu dai muna kamar da su shiga cikin kasuwan ba mutane su kasuwa ababen da suka ke to saboda wani abu ne da ya kamata in yankasa suka gani zai a samu karuwa bisa saboda nan ake sai kaya kuma na ga wasu da suka yi wasu kamar kwakwa suka yi shi a na gari
kwakwa
mu packaging ne wasu so unique da in ka gani koda ma baka tabbace ba farkon gani
kwakwa da ake miyan kwakwa
miyan kwakwa da ake yi shi koda ma baka tabbace ba za ka iya kace ka je ka san saboda yanda suka package abin su na biyu kuma na ga wasu sun doki rogo sun yi ababen Najeriya kai kaman biyar da shi rogo daya sun yi pancake sun yi bread sannan kuma sun yi cake da shi ababen Najeriya suka yi wani abin sha kuma da shi which na yi mamaki saboda ban san rogo kadi ma za a iya samu ababen ga sunan ne sannan kuma boy and kuma suka ma lecture kan batun wani health center ajiya abin ya burge ni kuma gaskiya in an sa shi a ko ina zai samu kuma ya ayyamu da su samu wani abin da za su kuma ba a ganin suna da wanga ilimi na boyo sai irin wa'anga baba ya fito saboda abinda nazo na gani ya wuce
kana ganin kowanne jami'a su saka wannan
amare da gaskiya banda mai a fara ma shi sai mu ce kaman primary school saboda akwai wasu nanan Allah ya ba su wani hilimi amma in baka iya ka ta mishi ko ya fito da shi baka sani domin wanga abu wasu nanan kuma nasu ka duba kana kadan za ka kara kai sai ga kuma ya zama wani abu babba sai sa wanga ya kamata tun fa a fara da har a shiga da shi university saboda ka a kare kowa ya samu inda yake kamar ya kore kai kuma zai ci gaba shi mai ci amfani shi
shawara da zaka ba wa daliban
okay daliban da na farko da sanja zai ce to kamar waɗanda nazo na gani yau na farko na san duk kowa iyayen shi da su yi akwari da su saboda sun san koda su su kashe kudi akan su baban za su kashe musu na wanga kurma da muka zo muka gani ina da ɗaya mace ko namiji cikin abin wallahi zai gubban alfahari shi yasa su ci gaba da irin ababan da suke dan neman ilimi kuma dan neman kirkiro irin waɗanda abin da za a buƙata
rai
sanoyi aka riga saboda wasu kuma su ma su gani su kuma su iya su
so bayan wannan kuma shugaban cibiyar kula da masu huda da jama'a kuma babban malami a babban jami'ar koyar da aikin jarida wato University of Media Arts and Communication Reverend Yao Odami Jao ya bayyana irin damammaki da waɗannan ɗalibai za su samu
the future of this particular event which is the enterprise development fair
gobe wannan bikin baje kolin kirkirar kananan sana'o'i da ɗalibai suka yi wato enterprise development fair a Turanci akwai haske sosai kuma yana cike da buri ba za mu tsaya nan ba zamu tabbatar da mun sadar da ɗaliban wayanda suka kirkiro sabbin kayayyaki ko kuma suka kirkiro sana'o'i da manyan 'yan kasuwa da masana'antu domin samar da damammaki baya ga haka kuma muna ƙarfafa gwiwar ɗaliban da su yi amfani da wannan damar da suka samu domin su zama masu sana'ar kansu wanda zai taimaka musu wajen magance rashin aikin yi a ƙasar nan za su zama 'yan kasuwa da samar da nasu sana'o'in da samun kuɗin shiga maimakon dogaro da wasu domin su samu aikin yi ba wa kawai muna farin ciki game da yiwuwar taron ba har ma da manufar da ke tattare da shi burinmu shine mu cike gibin da ke tsakanin masana'antu da ilimi muna koyarwa ɗalibanmu amfani da ilimi da suka koya zuwa yanayi a aikace abinda muke gani yau shine bayyana abubuwan da suka koya a cikin aji sannan suke aiwatar da su a aikace wannan taron yana bada dama ga ɗaliban domin su fahimci yadda ainihin ka'idar aiki yake akwai haske a goben su zamu ci gaba da yin hakan bugu da kari zai koya musu tsarin gudanar da amfani da baiwar da Allah ya musu saboda kowane ɗalibi yana da rawar da ya taka wajen shirya wannan taron matsayin wannan jami'ar koyar da ilimin aikin jarida fasaha da sadarwa shine yanzu kashi 40 na koyarwar mu zai zama bada ilimi a aikace sannan kashi 60 a rubuce wannan shine babban abin da muke so mu aikata bayan sauraron taron baje kolin ɗaliban makarantar jami'ar koyar da ilimin aikin jarida yanzu kuma mu saurari wakan marigayi Umar Gurmi sarkin gonin Ghana
mai dare mai ilana mai gumi mai zanyi jalla zargin baiwa Allah madogaran bayansa banin na baiwa nawa jalla ba mahanin bawa ba na tamandula yaro na tamandula la ilaha illallah kungiyan marzizi banga kuna da bamandula ba kuma da wani ba zawa ne in gaji wani ba banza ba Allah sarki duniya kayan baba don ƙarya ba ai mai layya yana jin nama kayan baba don banza ba ai mai kudi yana jagalinsa zargi duna idan wani ya gane wani ya gane wani bai gane ba idan wani ya zaba wani ya zaba wani bai zaba ba na mandula yaro na da mandula na da mandula yaro na da mandula
mun saurari wakan kuma mu shiga fagen jin takaitacce tarihin Alhaji Manaf dan siyasa ne technical adviser Alhaji Bori ne kuma mai fada aji a nan Ghana assalamu alaikum Alhaji da wa nake magana
kana magana Alhaji ko kuwa honorable Manaf Muhammad Usman administrator ko kuwa technical adviser na Ghana Alhaji Bori aiki da kuka ayun ga portfolio na tana daga Alhaji Bori
wane ne Alhaji Manaf
Alhaji Manaf na tare da kungiya NPP na saya takara na 2024 as parliamentary candidate na 2020 election
kuma ban dace ba
daga wani mazabar
daga Ayawa Sun North daga na Accra Mamudi to Accra dai Ayawa Sun North ticket MPP ni musulmi ne kowa sani kuma ni bacan bi
na kai karatu
Nai karatu daga Saudiya King Saud University daga Riyadh kuma na graduate cikin 1990 College of European Languages na soma abin ya soma da Hajj board da bin da ta sani kenan da me without being kama me bari zan gwada kin a ina gan kama in dai zai batun Hajj so far na counting the longest serving kama member na harakan Hajj the last serve under almost president Kufuor na serve under president Atamos na serve kuma under president John Mahama kuma currently ga kuma president Akuffo Addo kuma sa almost four presidents in the book
duka kudu shugabannin Ghana kudu nan
sa zai ma five ma na so ba
wuri shekara 19
exactly na isa ne aiki dai na Haji to muna cikin dai da mu aka haraka kuma na fara from tax force na zama director of identification muke yin ID card na zama move na shine visa kare from winner like elevating her to sunan shi administrative secretary from there 2017 ali your na zama abin administrator kuma na Hajbot kuma currently kuma ni kuma technical advisor sai portfolio nan da yake tie go to so far kuma to bombe san abin da
alaji jami'a daga Saudiya kai ko dai bangaren karatu
daga Saudiya nayi nayi Saudiya
karatu wanne da wanne kake da su
well nayi Arabic English kuma professional kuka nak kare as translator
translator kamar ya
translation ja from Arabic to English kuma part of requirements kana da kaska da one background cikin Dutch kana kuma background kuma cikin French amma ban sai nan ya ce kamar na speak French ko Dutch so that Arabic English wannan abin
ne kana da yare nawa Arabic English Hausa
Ankara ni bacan da ni sa wannan shi mu farko ba shine first mouth kuma yare na kenan sai da shine first language da ko ina shi ya kwana mention
san ba mutanen wani gari ne
mutanen Ghana ko mutum na mumba yes
sai kana da cambanci kana da larabci kana da turanci kana da Hausa
na asantanci
ga ankaranci yaren Ankara
shire ma Allah godiya kuma kowa wanda ya san inda muka background mu duka yaron zango fofa wa kashe ni na je makaranta ma da surata Allah ya cika Sheikh Salih surata babban malami nake da Malam Sami surata sannan babban malamin shi baban shi Malam Salih surata shi Malam surata za makarantar ne ga ya share wa san je ga fofa wa da ne karatu ke da from there na je airport police primary school sannan ni ma to primary school middle school bayan wani na je Wakefu college sannan je Ghana Institute of Languages 1983 na samu scholarship sannan je abin na ke Tsawon University na da nasu ma da Arabic Language Institute for 2 years bayan wannan ne na shiga university zan yi course na su ma da Islamic Studies after 1 semester sun no sun defer course na change into abin na je bari shiga College of Arts College of Arts in the European Language School of Medicine Translation sun na kare bayan na gama na je Australia University abin da Sydney College of English bayan na gama wurin na je Stott College daga Melbourne Victoria inda na yi political abin da studies ya da ya yi diploma certificate cikin abin da quality abin da ya encourage na more into quality ya sa da ya
to masu sauraro kafin mu ci gaba bar mu shakata da wannan wakar kafin mu karkare shirin bari mu leka bangaren kwalama
yetsu hajiya felatu
wani abin da ki muna yau
zan yi muku tubani
yake yin tubani
yes tubani ni recipe na zan baka so with tubani ka iya ka bidi beans ya ka wake ka bidi bambaran beans ya ka ana kira bambaran beans kuwa
manyan
beans nan round nan bi wake nan ka grinding shi into powder
to ka nika shi ya zama powder
yes kan nika bambaran beans din nan kuwa shi kuma ya zama powder
kan nika shi manyan manyan wake ne shi ma ya zama
powder so shika sieve
ka san kadin
then ka diba waken nan kadan da manyan manyan nan kadan duka powder powder shin nan ka gama
okay ka dibi wan kadan manyan nan waken kananan nan da kan nika ne ka gama
yes Mm-hmm. So big products bi wannan duka ka gane kaman da proteins kenan they are all very good proteins mm-hmm. so shi ka gama ka sa tankwa kadan in kana da wani specific herbal spice natural spices mm-hmm. preference ka kai ka gama
yaje
wuta kadan kadan wanda kike cin gida ka feel kaman da yana da kyau ya baka
okay ina fahimci nan kayan yajin da ke kika fi so
yake
gidan kike yake
period ka sa kadan 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 cike shika sa ruwa kadan da ka sa ruwa kadan na ka mix in kana da hand mixer shi formal ne for catering yeah easy baka amma an baka da hand mixer nan kai ka doki abinda muke doki muna yin
seeds
Mucia kaya ka doki ka sa kafanka ka kan ka mika
buga kamar yadda ake buga kose
that is it
ke ya kuma sai laushi
laushi
ya dauko
to ka buga ka buga ka buga but kana da hand mixer or the full machine of the mixing mixer ya buga shi ya baka in ka buga aka nan na in the smart way in the modern way ka iya ka bidi raba white raba da muke tuwo da shin na ka iya ka bidi wannan roba shi ka diba quantity kadan ka ta shi ke ka daure but before ka diba nan doki ha spoon kadiba kadan kasa kadan taste ne ke mai so tankwa da yawa ka kara tankwa da yawa ke mai so gishiri da yawa kasa gishiri ka da yawa yanda na fadi nan your spices naturally kaya kasa kita school boy wannan kasa so in ka daure before then and now ya fi kana da silver akwai ruwa cikin shi kadan sa kan wuta she ka samu wani list
ganye
ganye kadibia inside
ruwan da ka gika ruwan zafi
shi wannan you understand listen nan they bury abubuwan da ka daure nan it will not have a direct contact with the span
ruwan nan da ka sanda silver nan
that is it so kadibia kan juna she ka yi wutan ka lohi kadan not much not plenty in ka dibia duka kan juna then you cover it so when you cover it for some time let's say maybe 15 to 20 minutes depending on the quantity check up yayi kadan ka suka bude in ka bude ka gan kaman da inda time da ka zaka sa she na ruwa ruwa yanzu ya zo ya gama ya gamu ya mashe ka kara kaman 5 minutes to it to be sure that chicken shin nan ya nuna da kyau shika doki guda ko ka off
wutanka
and I am sure at that time even with ba ka samu ruwa cikin da yawa ma kuma so you don't even need to pour the water so shika cire ka doki plate kanin yanka shi da kyau no this time muna modern world ne wannan time na miji na mijin ka na hall aka dai yanka shi wani siya ka je ka aje no yanka shi life yana ciki
ka shi da tsari yayi kyau kaman
yawa shapes ka ba tubani nan shapes she now in ka kare wannan side of the tubani kan yanka shi irin shapes nan you can eat it with any choice of your protein
kowali da bi sai ka
ci wele fish beef chicken whatever now the sauce to eat it with kaya ka ci shi da stew kaya ka ci da shito but it is best eating with the one nan kulikulism
okay garin tanka gari yaji
muna da sogum muna da all those kinds of
yaji nan ne kaya yaji
yes to eat with it and then you'll be fine. You can also kaje typical local to kaya kaje side them using a shea butter for it.
And America, then, man, yeah,
and then shea wooden and you have a total healthy meal to take with the shea butter.
That's what it's saying.
Tom Gori, what are the ski? The one nun.
Duka-duka masu sauraro a nan ne kuma za mu sallama da ku a cikin shirin namu na yau. A madadin wakiliyarmu Hawwa Abdulkarim da Young Pioneer da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu. sai kuma Fiona wa Mai Mendidu wacce ta daidaita mana sauti da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka waɗanda suka taimaka ga nasarar wannan shirin. Ni Aisha Mu'azzu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.